za a iya tunawa a makon da ya gabata ne aka samu rahoton bullar cutar shawara a jihar Bauchi da ya kai ga rasa rayukan wasu mutane da suka kai ziyara dajin shakatawa na yankari da ke jihar Bauchin, wanda sanadiyar hakan ne hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da haɗin gwiwar wasu hukumomin ayyukan lafiya suka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin daƙile cutar da kuma hana bazuwarta. Dr. Adamu Ibrahim Musa Ningi shine jami'in hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya, wato WHO, ya yi ƙarin haske kan shirin yaƙar cutar shawarar.
Mun je mun yi wannan bincike mun tabbatar cewa akwai wannan cuta, domin lokacin da muka je na shawara sannan aka zo aka yi feshi a cikin ita kanta wannan germ reserve din, sannan kuma daga baya aka zo aka yi rigakafi na mutane wajen 7,000. Bayan wannan ne yanzu kuma aka sake samun ƙarin wato maganin rigakafi 500,000, wanda duka Majalisar Dinkin Duniya tare da NCDC da sauran partners da gaba ɗaya suka bada gudunmawa aka kawo magani ake wannan aiki gaba ɗaya.
Yanzu ya za ka gaya mana yanda yanayin jihar Bauchi?
Insha Allah, tunda an riga an gano bakin tsaron, da izinin Allah muna ga mutane su kwantar da hankalinsu, kuma baƙi ma da suke zuwa domin su zo wannan game reserve, insha Allah mun tsara hanyoyi da za a bi domin a kare jama'a baki ɗaya.
Cibiyar karewa daga kamuwa da cututtuka, wato NCDC, ta yi bayanin irin rawar da za ta taka game da shirin yaƙi da cutar shawarar. Dr. Abubakar Jafiya shine jami'in cibiyar na ƙasa, ga abin da ya ce.
Wannan fannin kuma ana da fari ana kiyayewa, kuma in an samu cuta saboda a gane cututtukan, idan an gane kuma a nemi hanyoyi da za a yi saboda a kawo dauki ga jama'a, dauki a tsaida yaduwan wannan cutan. So wannan shine makasudin aikin NCDC kenan. Muna da likita a cikinmu saboda wannan magani da wuri-wuri, in an fara ba da magani da wuri-wuri yana da muhimmanci a tsaida wannan cutan. Tsakar da al'umma kan cewa wannan cutan ba wani cuta bane wanda ba za a iya dakatar da yaduwarsa ba. So muna gaya mutane su dauki wannan rigakafi din. So waɗannan su ne abubuwa da muke yi mu taimaka wa mutane.
Dr. Isa Mai Dabino shine jami'in hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar Bauchi, ya ce akwai sauki kan batun cutar shawarar a yanzu.
Akwai sauki sosai, abu dai ya balle kuma masha Allah an tsaya kai da ka gwamna ya tsaya da shi da makarabansa da makarabin lafiya da mu da muka zo taimaka musu, an tsaya kai da ka kuma insha Allah za a shawo kan abu insha Allah. To an kawo magani allura wajen 510,000 kwana 5 za a yi duk kusa da wajen da ake gada akwai barazanar yaduwar wajen nan za a yi.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya gode wa hukumomin kiwon lafiya da suka kawo dauki ma jihar.
To mun zo nan ne saboda a gaskiya mu yi godiya wa Allah subhanahu wataala, kuma mu yi godiya wa al'umman jihar Bauchi, musamman ma da gwamnatin tarayya, gefen kiwon lafiya wanda suka kawo da haɗin kan jihar Bauchi wannan kyakkyawan ƙuduri, kuma Allah ya gafarta mu wanda suka rasa rayukansu. Za mu hayi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya don mu samu mu yi rigakafi wa kowa da kowa a jihar Bauchi.
Abdulwahab Muhammad, Mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.